Zinari,
sanguine in Masali,
Zinari,
asking Girama,
Zinari,
sanguine in Masali,
Zinari,
asking Girama,
Zinari,
sanguine in Masali,
Zinari,
Baya Bari,
Zinari,
Zinari,
asking,
my galley, young man, my scab.
Na aikin gyara
ni dan gida ne ni ban daga mata zagi
dukan mai gori ba ya biyo ta hanyar sira
yau na fito mai salo salo dan na ta honai kallo zinari na ni gashi a yau yana yin haske
mun gani mun gani zinari haske mai kalkali yau mun haska ba majin
baya baya
mai gaskiya bai baya mara gaskiya ke baya mu dai mun dace domin mun ba hanyar zira
mun gani mun gani zinari haske mai kalkali yau mun haska ba ma cikin yayan bayi zinari
sanguine masali
zinari
haske girma
zinari
sanguine masali
Zinari,
asking Girama,
Zinari,
singing in the sun,
Zinari,
Baya Bari, Zinari, Zinari, asking, my galley, your mummy's cabba, my chicken, and my
Mungani, Mungani, Zinari, asking, my galley, your mummy's cabba, my chicken, and my
Lambushashana, so don't you bar a chicken.
Emu bayi ne amma ba a bar mu a baya
Auton ku ne gani amma na darewa saura
Wannan daidai ne ai zancen ka san ba gariya
Lalle ka darewa bayi dan yaro ya zo da bishara
Ai dan girma ne dan bakin shi baya gariya
Mai bushe wa bayi wannan shi ne yayi bayan Allah ne Zina musamba gyara
Mungani, mungani, zinari haske Mai kalkali yau mun haska ba ma cikin yayan bayi
Mai asali mai kimani na kira shi babban gwarzo
Wannan daidai ne zance na ki shi ne girma
Yan kun kira ni da sauri dole na zo na ce muku na zo
Sun share hanya bayi na mai dan alfarma
Ba za mu yi tsoro Zuciya ta gizo
Fadin alkarya yau an san gidan mu da girma
Mai haske mai kamshi na jaddada mu yan asali Wannan daidai ne domin mun karewa saura
Mun gani mun gani zinari haske Mai kalkali yau mun haska ba ma cikin yayan bayi Zinari
sanguine masali
Zinari
asking girma
Zinari
sanguine masali
Zinari
asking girma
Zinari
sanguine masali
Zinari
Baya bari Zinari Zinari asking my galley yau mun haska ba ma cikin yayan bayi
Zinari 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 haske
Mungani,
masu kama ma cikin ƴaƴan bayi.